Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an gina lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa da ku yau Asabar 13 ga watan Fabrairu shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa a Najeriya masu zanga-zangar NSAS a jihar Lagos sun haɗu da fushin 'yan sanda inda aka kama mutane da dama. Kamar kowace ranar Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Majalisar Dattawan Amurka a yau Asabar ta kada ƙuri'an bada sammacin gayyato shaidu su bada bahasi a wannan shari'ar tsigin tsohon shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan Republican guda biyar sun kada ƙuri'a tare da 'yan Democrat 50 a Majalisar Dattawa na neman jin bahasi daga shaidu. Sai dai sakamakon wannan ƙuri'a ya zo da al'ajabi, yayin da ake sa ran Majalisar Dattawa za ta kammala jin muhawara daga ɓangarorin, kana tana iya daga bisani ta kada ƙuri'an wanke Trump ko kuma hukunta shi, matakin da zai kawo ƙarshen shari'ar da aka fara a ranar Talata. Matakin kiran shaidun na nufin shari'ar za ta ci gaba har zuwa aƙalla mako mai zuwa. Dan Majalisar Wakilai Jamie Raskin da ke jagorantar masu shigar da ƙara daga Majalisar Wakilan ya sanar cewa yana son ya gayyaci 'yar Majalisar Wakilai ta Republican Jim Harira Butler, mai wakiltar jihar Washington. Butler ta fitar da wata sanarwa da yammacin ranar Juma'a cewa shugaban marasa rinjaye a Majalisar Wakilai Kevin McCarthy ya faɗa mata cewa Trump ya nuna goyon bayansa ga masu tarzomar a wata zazzafar hirar waya tsakanin su biyu game da hali akan Majalisar Dokokin. McCarthy ya kira Trump ne domin ya yi wa masu tarzoman magana su daina tashin hankalin. Da safiyar yau Asabar, kafafen yaɗa labaran Amurka da dama sun ambaci wata majiya da ta nemi a sakayata, tana mai cewa shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawa ɗan Republican Mitch McConnell ya faɗa wa 'yan Republican a Majalisar Dattawa cewa zai kada ƙuri'ar wanke tsohon shugaban a yau Asabar. Kungiyar Taliban ta yi kashedi ga kungiyar tsaron NATO a yau Asabar game da neman ci gaba da yaƙi, yayin da kungiyar ƙawancen ke shirin janyewa daga Afghanistan. Ministocin tsaro daga kasashen masu ƙawance da ke samun goyon bayan Washington za su gana a mako mai zuwa domin tattaunawa akan dakarun NATO 10,000 da galibi suke aikin taimako su ci gaba da zama ko kuma su fice, yayin da rikicin Taliban ke ƙara zafi. Saƙonmu ga taron ministocin kasashen NATO shi ne ci gaba da ayyukan soji da kuma yaƙi ba alheri ne gare ku ko gare mu ba, ko kuma ga mutanenku ko mutanenmu, in ji Taliban a wata sanarwa. Duk wanda zai nemi ya ci gaba da yaƙe-yaƙe da ayyukan soji, to za a ɗora masa alhakin yin hakan kamar yadda aka yi a shekaru 20 baya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kulla yarjejeniya da Taliban a bara. A ƙarƙashin yarjejeniyar, Amurka ta amince da janye sojojin ƙasar waje daga Afghanistan kafin watan Mayu shekarar 2021, wanda ita ma Taliban ta amince da yanke hulɗa da Al-Qaeda kana ta buɗe tattaunawar zaman lafiya da gwamnati a Kabul. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, masu adawa da juyin mulkin sojoji a Myanmar sun ci gaba da shirya wata gagarumar zanga-zanga ta rana 8 a jere, inda kuma aka ci gaba da kama masu sukar gwamnatin sojan, lamarin da ke ƙara fusatar da jama'a akan kama zababbiyar shugaban ƙasa Aung San Suu Kyi. Dubban jama'a sun taru a cibiyar kasuwanci a birnin Yangon, yayin da masu zanga-zanga suka bazu a titunan babban birnin Naypyidaw da birni na biyu Mandalay da wasu garuruwa wuni guda bayan zanga-zanga mafi girma da aka gudanar a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya. Ku daina sace mutane cikin dare kuna garkuwa da su. Wannan wani rubutu ne a cikin kwalaye da masu zanga-zanga suka rike a Yangon a matsayin martani ga yawan kame-kame da ake yi a cikin wannan lokacin. A jiya Juma'a, ofishin kula da haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 350 ciki har da 'yan raji da wasu jama'a aka kama a Myanmar tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu, inda ake zargin su da aikata laifi ba ta hanyar da ya dace ba. A ƙarshe, wani halin kunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda kana ya jikata wasu guda bakwai a Mogadishu babban birnin Somalia da safiyar yau Asabar. Fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya faɗa cewa direban motar ya ki ɗaukan umarnin da aka bashi da ya tsaya. Nan take sojoji kuma suka buɗe wuta akan motar yayin da motar take kutsawa ta wuce shingen farko kafin ta isa ga shinge na biyu. Sai dai babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan halin nan da nan. Halin ya faru ne a kusa da ginin majalisar dokoki da kuma fadar shugaban ƙasa. Kungiyar Al-Shabab a cikin wannan lokacin ta yi barazanar kai hari a rumfunan zaɓe a lokacin zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki.
To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, masu zanga-zangar 'yan sas a jihar Legas sun haɗu da fushin 'yan sanda inda aka kama mutane 13 tun ajiya ne dai 'yan sanda suka baza komarsu a inda motoci suke biyan haraji da ake kira Lekki Toll Gate domin hana sake gudanar da zanga-zangar. Wakilinmu na Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun ajiya ne dai rundunar 'yan sanda a jihar ta Legas ta girke 'yan sanda a kofar Lekki da ke zama cibiyar gudanar da zanga-zangar neman kawo ƙarshen cin zalin 'yan sanda da aka gudanar a watan Oktoban bara na 2020. Wata mai zanga-zanga kenan ke kururuwa a yankin na Lekki Toll Gate a ranar Asabar din nan a lokacin da wasu suka yi yunkurin gudanar da zanga-zangar NSAS wanda kuma hukumomi suka haramta. Rahotanni dai sun bayyana cewa tun a sanyin safiyar yau ne dai wasu masu zanga-zangar suka nemi kutsawa inda 'yan sanda suka killace amma ba tare da samun nasara ba, domin kuwa kawo yanzu kafofin yaɗa labarai daban-daban sun bayyana cewa mutane kusan 35 ne aka kama tare da ta sakewarsu a motar 'yan sanda da aka fi sani da Black Maria ko shiga babiya zuwa cibiyar 'yan sanda. To sai dai kuma tuni kwamishinan 'yan sanda a jihar Legas CP Hakim Odumosun ya bada umarnin a saki lokacin wayan da aka kama a wannan guri. Jama'a da dama dai a birnin na Legas a yau sun tashi da fargaba abinda zai kai ya kawo ganin yadda zanga-zanga na watan Oktoba na bara ya haifar da kunci da kuma hare-hare akan ofisoshin 'yan sanda a jihar ta Legas da ma sauran sassan Najeriya. Ga dai ra'ayin wasu mazauna birnin Legas game da zanga-zangar da aka nemi gudanarwa a yau a birnin na Legas.
Gaskiya yau mun wayi gari cikin fargaba da tashin hankali ganin cewa mu 'yan arewa ne, zanga-zanga irin wadda suka yi a baya gaskiya ba za mu so a ƙara yin ta ba, saboda wancan mun ga yadda aka yi abubuwa marasa kyau, kune-kune da taɓa 'yan sanda da sauran abubuwa. Shi yasa yanzu ma muka ci gaba da addu'a cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya.
Ba mu san me yasa ba mu arewacin Najeriya idan muka yi zanga-zangai maimakin a tsaya a diba damuwar mu, a'a sai dai kawai a ɗauki matakin musguna mana akan zanga-zangar da muka yi don neman sauƙin abin da ke damun mu. Ba mu sani ba su 'yan nan sun himu zama 'yan ƙasa ne ko ko sun himu zama mutane ne, saboda ya kamata a ce duk lokacin da ake zanga-zanga a nan garin za a ɗauki mataki ko wani abu na dakile zanga-zanga kamar yadda aka yi yau. To ya kamata a ce mu ma arewa a saurare mu, idan an tashi ana zanga-zanga abinda za a iya yi ma mutanen nan garin mu ma shine za a yi mana.
So dai masu neman sake gudanar da zanga-zanga na 'yan SAS suna adawa ne da matakin da kwamitin binciken rikicin SAS na bara ta ɗauka na umartar kamfanin LCC mai lura da tashar karɓan kudaden ababen hawa na Lekki damar sake fara gudanar da ayyuka a wannan sansani. Alhali kuwa ba a kammala gudanar da bincike ba. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibril da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Malam Ali Garba ɗan Salanke ga Jinduguri, garamar hukumar alƙalerin jihar Bauchi, game da tarihin malamin addinin musulunci nan mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum. kuma shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri. To idan mai tambaya Ali Garba dan Salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri na tare da mu ga ci gaban tarihin, amma za mu dan koma baya kadan mu dora daga inda Sheikh ke bayanin tafiyar Sudan, inda yake cewa
Allah ya kaddare ni da zuwa kasar Sudan, wadda lokacin da naje kasar Sudan naje ne in yi karatu wadda yake na degree na kai tsaye. To ko da naje an gama daukan dalibai sai na shiga wato mahadin lugha al-arabiya na jami'atu ifriqiya al-alamiya, wato Institute of Arabic Language and International University of Africa dake Khartoum a kasar Sudan. Nayi karatu, aka bani certificate na larabci. Daga nan kuma alhamdulillah na jira lokaci, sannan na dora kan degree na Faculty of Law and Islamic Studies, wato ci abin nan tsangayar karantar da aikin lawyer da kuma shari'ar musulunci. To ni sai na tafi na dauki course na law din, wato mana na lawyer. To Allah ya taimake ni na kammala karatuna, kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba, nayi kwasa-kwasai daban-daban, inda nayi kwasa-kwasai kamar haka a karkashin kamfanin sadarwa ta kasar Sudan, wato Sudatel, nan ma nayi wani certificate. Sannan kuma akwai cibiyar nan ta Majalisar Dinkin Duniya, wato UNESCO, suna da wata cibiya a can, nan ma nayi karatu shi ma na samu certificate. Daga nan kuma ban tsaya a cikin garin Khartoum ba, ko birnin Khartoum, na zaga kasar Sudan musamman gabashinta da kuma ainihin wato arewacinta. Na zazzaga kwarai, inda na sadu da manyan maluma na dariku daban-daban, kuma muka zauna na yi karatu a wajensu, na fahimci abubuwa. Daga haka din sai Allah ya kaddare ni da saduwa da dalibai yan uwana waɗanda suka fito daga kasashe daban-daban, akalla a lokacin muna da kasashe wajen guda 67 da muke karatu da dalibansu, wadda haka din ya bani damar koyan harsuna daban-daban, wadda na koyi harshen Somali, na koyi harshen Swahili, na kuma koyi harshen Zabarmanci. Kusan duka waɗannan Allah ya kaddara na koya. Kuma dama tun a Najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi, to haka din sai ya bani damar kulla alaka ta kasuwanci tsakanina da wasu ƴan kasashe daban-daban, wadda haka din ya bani daman a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci kasashen duniya akalla guda 21. Sannan kuma alhamdulillahi ina daga cikin waɗanda suke bayan mun dawo Najeriya, muka ga cewa to abinda muka koya muka karanta a can kasashen da ba namu ba, to yana da kyau ma mu rinka sashi cikin ayyukanmu na yau da kullum, wanda zaka iske manyan mutane, maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai. To mu ma muka fara irin wannan, kuma mutum kada ya raina abinda Allah ya hore masa, shi ma ya taimaka ma wani dan ya canza ma wancan din rayuwarsa. To muka zo da gudunmawar wasu bayin Allah a nan Najeriya, muka bude cibiya mai suna Al-Khairat Foundation, wato gidauniyar Al-Khairat, wadda aikin mu a wannan lokaci ni aka dora mun nauyi, ni ne shugabanta na Najeriya gaba daya. Muna bada wa dalibai musamman marayu da marasa karfi da kuma mahaddata Qur'ani, har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba daya, muna taimaka musu. Abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da daliban da suka gama karatun likita, wato ma'ana medical doctors ne cikakku, wadda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kudin jirgi har abinci da wurin kwana da kudin karatu har suka gama karatun su suka dawo gida. Alhamdulillah mun yi wannan, kuma muna godewa Allah, wadda haka din sai ta kai ni ga kafa wata cibiya ni ma ta wata kaina mai suna Al-Kiswa Foundation, wadda ita Al-Kiswa din nan abin da ya jawo hankalina a duk lokacin da na tafi ganin gida a Bauchi, zan iske wasu daga cikin almajirai waɗanda aka yara da aka tura almajiranci, da ma waɗanda suke gaban iyayen nasu. Kaga yaro yana tafiya babu takalma a kafarsa, to in na tafi sai in tara yara kamar almajirai 20 da ma waɗanda ba almajiran ba, mu je shago dake kusa, kowanne in je in sa mishi takalmin slippers. To sai na ga da wannan ba wani kuɗi ne mai yawa ba, ai zaka iya canza ma wani rayuwarsa, kuma dama amfanin rayuwa shine ka taimaka ma wani, kai ma Allah ya taimake ka. To wannan ya ja ni ga kafa wannan cibiya ta Alkiswa Foundation, wadda kuma abun ta kai ga har ma mukan tona rijiyar burtsatse, wato boreholes, da kuma taimakawa da abubuwa daban-daban don sauƙaƙawa mutane rayuwa baki daya. To alhamdulillahi masu tambaya, wato Aligar Badan Salanke da kuma duk waɗanda suke sauraron mu, daga nan sai abubuwa suka ci gaba, wadda kuma Allah ya ji kan rai mai martaba Sarkin Bauchi Dr. Sulaimanu Adamu, ɗaya daga cikin ƴan uwa kuma yayinmu, iyayenmu, marigayi shi ma Sarkin Duguri Malam Yusuf Muhammad Baba, wato Malam YM Baba, ya ga cancanta na tare da ainihin umarnin mai martaba Sarkin Bauchi, Allah ya gafarta musu duka baki ɗaya, cewa ya bani sarautar Sarkin Malaman Ƙasar Duguri. To aka yi min wannan sarauta, aka naɗa ni Sarkin Malamai a ranar 10 ga watan 4, wato watan April shekara ta 2010 daidai.
Allah ya ji kan Sarkin Bauchi, Allah ka ji kan Sarkin Bauchi, marigayi Dr. Sulaimanu, ya aminta sarki shi na daga.
Sarkin Duguri wa ƴan baba shi ya na daga.
Kiya amen da sarki shi na daga.
Sarkin Duguri wa ƴan baba shi ya na daga. Sarkin Malamai Ibrahim Muhammadu Guri zanen ga. Sarkin Malamai Ibrahim Muhammadu Guri zanen ga. Sarkin Malamai Ibrahim Muhammadu Guri zanen ga. Sarkin Malamai Ibrahim Muhammadu
kafin wannan lokaci na kan yawaita tafiya zuwa aikin haji da kuma umara. To sai a lokacin na jagoranci hukumar Alhazai ko kuma malamai masu wa'azi a hukumar Alhazai ta Abuja akalla shekaru uku a jere. Sannan kuma daga nan kasar Saudi Arabia, alhamdulillah, ta ba ina ɗaya daga cikin malaman da ta ba su wato shahada, wato certificate na yin wa'azi a biranen Makka da Madina a Alhazan Najeriya. To muna godiya akan wannan. Sannan kuma kamar yadda masu sauraron mu ko masu tambaya za su so su sani, to ni dai ina da iyali, wato ma'ana ina da mace fiye da ɗaya, kuma ina da ƴaƴa, wadda cikin ƴaƴana ma alhamdulillah akwai waɗanda suke dab da kammala jami'o'i a ran ƙasar mu Najeriya. Sannan kuma da yawa halin da ake ciki yanzu, nakan samu kiraye-kiraye daga wajen ƴan uwa da matasa, musamman daga jihar mu ta Bauchi da ma nan yankin Abuja, cewa ko zan fito ko ina da sha'awar tsayawa wata kujera takarar wata kujera ta siyasa. To babu shakka, a baya a can gida tun zamanin SDP da NRC na tsaya takarar kansila ainihin wato ward din mu Yulimu ward a wancan lokaci, wadda kuma har na yi nasara a matsayina na ɗan takarar kansila a wancan lokaci, wadda aka zo aka rusa ma jam'iyyun gaba ɗaya. Sannan a nan Abuja kuma akwai wani bawan Allah wadda ya nemi in zo in tsaya a takarar kansila na Wuse ward a nan jam'iyyar DPN a nan Abuja, GDM a lokacin a nan Abuja. To duka dai ni ban tsaya ba, amma dai abinda na yi riga na yi wa kaina shawara, in dai ba wata kaddara ta Allah wadda Allah ya kaddara dole sai ta faru ba, to gaskiya ni dai bani da niyyar tsayawa wata takarar wata kujera tun daga ta kansila har zuwa sama. Sai dai abinda Allah ya riga ya hukunta ban isa in canza ba, amma ina shirye duk wata damar da na samu aka ga cancanta na da kuma dacewa na, cewa in zo ga wani office nan ko wata kujera in zo in rike don in bada gudunmawa ta kasar mu a samu ci gaba, to ina shirye da in karbi wannan. Sannan kuma alhamdulillahi duk abubuwan nan da muke yi shine mu ga cewa kasar mu ta ci gaba, yankin mu ya ci gaba. Sannan kuma daga cikin abubuwan da muka koyo kuma abin ban sha'awa shine mun tafi gurare daban-daban ta inda muka iske mutane masu al'adu daban-daban, addinai daban-daban, amma kishin kasarsu ta sa babu yadda za a yi ga kawo matsala tsakanin su balle a samu rikici. Don haka mu ma abin da muke fatan dabbakawa kenan a kasar mu Najeriya, wanda in muka dubi zamantakewar da ke tsakanin mu tun kakanni da iyaye, haka zamantakewar take, babu cuta babu cutarwa. A lokacin ma karatu bai yawaita irin yanzu ba, alhali yanzu ga karatun kuma sai ka iske wasu abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata. To a takaice dai wannan shine cikakken tarihi na, kuma ina godiya kwarai da gaske da damar da nake samu wannan kafa mai albarka ta muryar Amurka, wadda kuma alhamdulillahi muna godiya kwarai da gaske wa ma'aikatanta da kuma shugabanninta. Don haka wannan shine a takaitaccen tarihin karamin ɗalibi Ibrahim Muhammad Duguri. Muna godiya, Allah ya saka da mu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ya ansa tambaya game da tarihinsa da injiniyan mu na yanzu Haili Hailu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Garba. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shankata da wannan waka. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice.
Karo farko bayan shekaru goma, kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya za ta buga wasa a filin wasan Teslim Balogun da ke birnin Eko, inda za ta karbi bakuncin kasar Lesotho a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2022. Tuni dai a jiya Juma'a da mai horar da ƴan wasan na Super Eagles Gano Turo tare da wasu jami'an hukumar kwallon Najeriya ta NFF da kuma na gwamnatin jihar Lagos suka kai ziyarar duduba filin wasan domin tabbatar da shirin fafata wasan a wata mai zuwa. To sai dai kafin lokacin, Najeriya za ta fafata da kasar Benin a ɗaya wasan da ya rage mata na neman gurbin gasar ta nahiyar Afirka a can kasar ta Benin. A kasar Ingila, kokarin kungiyar Liverpool na kare kambinta na kofin gasar Premier ya kara haduwa da Chiefs sakamakon kashin da ta sha a gidan Leicester City da ci 3-1 a yau Asabar. Liverpool din ce dai ta soma zura kwallo ta hanyar dan wasanta Mohamed Salah, to amma kuma Leicester ta yi waiwayin baya ta farke ta kuma zura wasu kwallaye biyu. Manazarta dai suna ta'allaka kashin da Liverpool din ta sha da kuma koma bayan da take fuskanta a ƴan makonnin nan da matsalar ƴan wasan baya da take fuskanta. Haka kuma lamarin ya kara haifar da shakku akan makomar mai horar da ƴan wasan kungiyar Jurgen Klopp a cewar mai fashin baki akan gasar ta Premier Umar Faruk Bokoyom.
Wato abinda ake tunanin cewa zai iya faruwa da kocin Liverpool a wannan shekaran, ainihin shine abin da yake faruwa da dukkan manyan kocawa na duniya, saboda idan kai la'akari ita yanzu Premier League fata wuce tunanin cewa kowa zai iya danna wani, saboda kowa zai iya cin kowa. So kuma ta riga ta nuna shi yanzu cewa ainihin lokaci yayi na kowa zai iya rama abin da yayi mishi a wancan shekaran. Bayani da tunanin cewa za a kara wannan gasar shekara wasanni da shi a wannan shekarun saboda ya riga ya bar abin da ba shi ke cewa kyautar haihuwa tun wancan shekarun da ya ci wannan kofin ya kamata ya kasance a ce ya karya record ma'ana ya bar wurin da wurwuri da sauran mutuncin shi saboda ainihin ka gudu da mutuncin ka katsira da mutuncin ka kuma in ka kula shi club din Liverpool ba club bane wanda su suka za su yadda da irin wannan hasarar da za a ci don saboda sun dade suna bukatar wannan kofin gashi kuma yanzu sun fara cin shi kuma ga yadda ta kasance musu
a kasar Spain kuma kungiyar kwallon kafar Atletico Madrid ta kara tazara har ta maki takwas a saman teburin gasar La Liga bayan da a yau ta yi galabar Duke Granada da ci 2-1 makin takwas ne da ya suka bambance tsakanin Atletico din da masu rike da kofin gasar yanzu haka wato Real Madrid wanda ke binta a tebur duk da yake dai Madrid din na da bashin wasa daya da bata buga ba a fagen wasan tennis kuma dan kasar Spain Rafael Nadal ya sami tsallakewa zuwa zagaye na hudu na babbar gasar tennis ta Australian Open bayan da ya doke dan kasar Burtaniya Cameron Norrie da turmi uku a jere wannan ne kuma ya kawo karshen yan kasar Burtaniya a rukunin daidaikun yan wasa na gasar ta bana Nadal wanda shine mutum na biyu a duniyar tennis zai fafata ne da dan kasar Italia Fabio Fognini a zagaye na hudu na gasar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka Abuja Nigeria
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna muna farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na biyu zai so magabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu kuma ga ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen
matasa a duniyar gizo yawo suke tamkar a cikin hazo su shiga kowanne lungu da sako domin sanin me duniya ke ciki
kawai nan da kuma duniya a hannunsu wata duniya ce Allah ya kawo musu wanda ba ta taɓa kawo musu mutane da aka yi duniya wannan dama ba to amma idan ka dauki wayan nan ka zama kai abin da za ka rika kai dariya ka tare da kana sanin menene amfanin wannan abin zuwa gare ka ba to lalle ka ga kana saurayi ne amma baka zauna cikin zamanin ka ba
shi dai yana gizo ina da advantage da kuma disadvantage yawanci dai advantage din shi yafi yawa gaskiya social media ya taimaka min saboda business ina bani da shago su social media dai nan ne shago na nake zuwa saka da hotunan kayayyaki na dan ne mutane za su gani su ce ga wanda suke so su zaba dan gaskiya inda ba yana gizo ni da ban san zan yi business ba
ilmantarwa nishadantarwa fadakarwa kayatarwa gogewa da kuma ƙara dankon zumunci tsakanin juna na daga cikin abubuwan da matasa ke amfana da su daga duniyar gizo ku kasance tare da ni Shamsiya Hamza Ibrahim cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka domin sanin yadda duniyar gizo take da ma yanda zaka iya mai da ita a kan hanya
yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Majalisar Dattawan Amurka a yau Asabar ta kada ƙuri'an bada sammacin gayyato shaidu su bada bahasi a wannan shari'ar tsigin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ɗan Republican guda biyar sun kada ƙuri'a tare da ɗan Democrat 50 a Majalisar Dattawa na neman jin bahasi daga shaidu sai dai sakamakon wannan ƙuri'a ya zo da al'ajabi yayin da ake sa ran Majalisar Dattawa za ta kammala jin muhawara daga bangarorin kana tana iya daga bisani ta kada ƙuri'an wanke Trump ko kuma hukunta shi matakin da zai kawo ƙarshen shari'ar da aka fara a ranar Talata matakin kiran shaidun na nufin shari'a za ta ci gaba har zuwa akalla mako mai zuwa Kungiyar Taliban ta yi kashedi ga kungiyar tsaron NATO a yau Asabar game da neman ci gaba da yaki yayin da kungiyar kawancen ke shirin janyewa daga Afghanistan Ministocin tsaro daga kasashen masu kawance da ke samun goyon bayan Washington za su gana a mako mai zuwa domin tattaunawa akan dakarun NATO 10,000 da galibi suke aikin taimako su ci gaba da zama ko kuma su fice yayin da rikicin Taliban ke ƙara zafi Sakonmu ga taron ministocin kasashen NATO shine ci gaba da ayyukan soji da kuma yaki ba alheri ne gare ku ko gare mu ba ko kuma ga mutanenku ko mutanenmu inji Taliban a wata sanarwa A ƙarshe wani harin kunar bakin wake da aka kai da mota ya kashe akalla farar hula guda kada yaki kata wasu guda 7 a Mogadishu babban birnin Somalia da safiyar yau Asabar fashewar da ta auku a kusa da wani shingen jami'an tsaro ta lalata akalla motoci da dama a cewar hukumomi da shaidun gani da ido
to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma anjima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma kiri da yake na gabatarwa sai kuma haili hali da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC